kungiyar ta ce kwamitin ta na fasaha ya dauki lokaci yana bita akan manyan in takarar kujerar shugaban kasa a zaben shekara 2023 kama daga Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC da Peter Obi na jam'iyyar Labour da Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP da kuma Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP amma kungiyar na ganin jam'iyyar PDP ita ce ta dace da manufofin hadin kan kasa a matsayin bawo kowa dama kamar yadda jam'iyyar ta tsayar da Atiku Musulmi kuma mataimakin sa Krista tsohon mataimakin gwamnati a jihar Sokoto Muktar Shagari jigo ne a cikin kungiyar
a nan Najeriya kowane lokaci siyasa ta shigo idan kungiyoyin siyasa za su tsaya da ƴan takara suna da akari da hakki na kowa a Najeriya kuma suna da akari da irin tsarin zaman mu yadda yake musulmi da kristoci a lokacin da duk aka tsayar da dan takara wanda yake musulmi ne to wajibi ne a tsayar da mataimakin sa wanda yake kristali wannan ba yanzu aka fara ba ko lokacin jamhuriya ta daya muna da prime minister musulmi kuma dan arewa sai nan muna da shugaban kasa wanda yake kristani kuma mutumin kudu
amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullun na kungiyar 100% focus movement Labib Abdullahi Mahmud yana mai ra'ayin a rika fara ana duban bakin gatari
shi maganan Northern Elders Consultative Forum da shi dogara yake jagoranta to wannan ina gade ra'ayinsa ne kamata a wannan gaba da ake bukatar a hada kan al'umma yazo da irin wannan magana ba idan magana addini ne ai tun a baya ya kamata yayi shi mu dai muna kan alqiblan mu kuma insha Allah zamu dunguma da kwan mu da kwarkwatan mu mu zabi wanda ya cancanta ba wanda muke bangare daya da shi ba
amma ga madam Juwan Muhammad daya cikin jigajigan mata na kungiyar Arewa Elders Consultative Forum ta ce babu yadda za a yi a raba addini da siyasa a Najeriya domin yin haka ne kadai zai zama an yi adalci a kasar
to ina za a iya raba jini da ruwan cikin jikin mutum yanzu kamar Borno ya dade simple azan mun yi accepting muslim suna tafiya amma in aka zo raba zaki ga akwai babbanci plato zaki babbanci so yanda abu ya taso haka yake tafiya tunda ba a ce babu amma wancan jaha ce ai wannan kuma kasa ce
me yasa ba za a kwatanta yanzu ba
idan amfani kwatanta abin da rawar da kasan cewa ba aka ce da mugun rawar gwamnatin tashi ko
akwai alamun rarrabuwar kawuna a kungiyar tuntuba ta shugabannin arewa domin tsohon sakataren gwamnati na kasa Babacin David Lawal wanda jigo ne a kungiyar ya fito kafafen yada labarai ciki har da muryar Amurka da bayanin cewa shi ya gwamnati zaben jam'iyyar Labour wacce ta tsayar da Peter Obi tsohon gwamnan jihar Anambra da Dr. Yusuf Datti Baba Ahmed wanda ya fito daga arewa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria